Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkanku da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Doda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun soji a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kori wani sojanta tare da yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 5 bayan da ta same shi da laifin yi wa wata yarinya a shekara 13 fyaɗe.
2009
NA /63/2603 Corporal Aliyu Yakubu Akpo. Yanzu da nan a Rico Ikubi kenan shugaban wani kotun soja.
Sannan za ku muku ta cewa 'yan sanda a jihar Katsina sun tabbatar da kama mutum 43 bayan wata zanga-zanga da ta auku a farkon makon nan, wacce hukumomin tsaro suka ce ta kai ga kone-konen wasu gine-ginen jami'an tsaro bayan da wasu matasa suka fusata kan yadda matsalar tsaro ke tabarbarewa a yankuninsu a jihar.
Kanina ne.
Kashi shaki. Sun dawo da doka da oda kuma sun yi nasara inda suka kama mutum 43 waɗanda ake zargin su da sun aikata tashin hankali da mutum ɗaya a yi rasa ransa a cikin wannan zanga-zanga.
Sannan muna tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni daga Ghana. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yanzu India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau 10. Cibiyar binciken kwayoyin halittu da magunguna ta India da ake kira ICMR a takaice ta faɗa a jiya Talata cewa mutum ɗaya cikin 15 'yan sama da shekaru 10 na ɗauke da kwayoyin garkuwar cutar coronavirus bayan da suka kamu da ita a baya, bisa ga gwaje-gwajen jini da aka yi wa mutane fiye da 29,000 a faɗin ƙasar tsakanin tsakiyar watan Agusta da tsakiyar watan nan na Satumba. Dr. Balram Bhargava, shugaban cibiyar ta ICMR, ya ce binciken da aka yi ya gano cewa kashi 15.6 cikin 100 na dukkan waɗanda ke zama a unguwannin marasa galihu suna ɗauke da ƙwayoyin garkuwar COVID-19 idan aka kwatanta da kashi 8.2 cikin 100 na waɗanda ke zama birane da kuma kashi 4.4 cikin 100 na waɗanda ke zama a yankunan karkara. India ce ƙasa ta biyu bayan Amurka a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mace-mace. An samu ƙaruwar yaduwar cutar ne tun bayan da aka dawo da harkokin sufuri, aka kuma buɗe kasuwanni, otel-otel da wuraren cin abinci a yawancin birane bayan da India ta fara sassauta tsauraran matakan kullun da ta sanya a baya. Amurka ta sanya wa wasu kamfanoni 13 da mutane 6 takunkumi a kokarin da take yi na daƙile hanyar samun kudaden gwamnatin Siriya ta shugaba Bashar al-Assad. Ma'aikatar Baitul Mana Amurka ta faɗa a yau Laraba cewa shugaban babban bankin Siriya na daga cikin waɗanda aka sanya wa takunkumin. Haka kuma shugaban hukumar leƙen asirin Siriya da kuma wani ɗan kasuwar ƙasar wanda ake zargi yana da alaƙa da gwamnatin Assad. Ma'aikatar ta kuma ce an sanya takunkumi kan duk wasu kaddarorin mutanen da kuma waɗannan kamfanonin da ke Amurka, kuma ƙasar ta haramtawa Amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su. An dai sanya wa mutanen da kamfanonin takunkumi ne saboda suna taka muhimmiyar rawa a gwamnatin Assad, a cewar Baitul Manan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban ƙasa mai zafi a daren jiya Talata, inda suka kwashi tsawon minti 90. Kowannensu na ƙoƙarin nuna wa Amurkawa masu kaɗa ƙuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci Amurka a shekaru 4 masu zuwa ba. Sun yi muhawara kan yadda Amurka ke kan gaba a ƙasashen duniya da mace-mace 205,000 sakamakon annobar coronavirus, da amincin zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafe, da zaben Amy Coney Barrett mai ra'ayin mazan jiya da Trump ya yi a matsayin mai shari'a a kotun kolin ƙasar, da rarrabuwar kawuna sakamakon wariyar launin fata da aka samu a Amurka, da kuma manufofi akan harkokin muhalli da sauransu. Trump ya karyata wani rahoton jaridar New York Times da aka fidda a wannan makon, wanda ya ce $750 kadai Trump ya biya a matsayin harajin tarayya a shekarar 2016 a lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban kasa, da kuma a shekarar 2017 shekararsa ta farko a matsayin shugaban kasa. Trump ya ce ya biya miliyoyin kudade, amma Biden ya yi ikirarin cewa Trump ya biya harajin da ke kasa da na malamin makaranta a Amurka. A yau Laraba ne kasar Kuwait ta rantsar da Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah a matsayin sabon sarkinta, wanda ya dauki alƙawarin kare zaman lafiyar kasar da kuma hadin kanta. Sheikh Nawaf, dan shekaru 83 da haihuwa, tsohon yariman masarautar Kuwait mai jiran gado, ya gaji yayansa Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabani, wanda ya rasu jiya Talata yana da shekaru 91 a duniya. Ana sa ran gawar marigayi Sheikh Sabah za ta isa Kuwait a yau Laraba. Watanni biyu da suka gabata ne aka kai Sheikh Sabah Amurka a wani babban jirgin saman soja na Amurka a San Francisco 710, bayan da aka yi mashi wata fida, a cewar gidan talabijin din NBC.
Kuma da Allah a gaida Maryam Hoci ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, wata kotun soja a garin Maiduguri ta kori Corporal Aliyu Yakubu daga aiki tare da yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 5, bayan da ta same shi da laifin yawa wata yarinya 'yar shekara 13 fyaɗe a karamar hukumar Bama da ke jihar Borno a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Adoda biyu ya aiko mana.
2009 NA/63/2603, Corporal Aliyu Yakubu as follows: count 1, 5 years imprisonment; count 2, dismissal from service.
Brigadier General Aliko Ikubi kenan, shugaban wani kotun soja da ake kira court martial, ke yanke wani hukunci ga wani jami'in soja da ake kira Corporal Aliyu Yakubu a barkin sojan da mai malari kan kama shi da aka yi da laifin yawa wata yarinya 'yar shekaru 13 da haihuwa fyaɗe a karamar hukumar Bama da ke jihar Borno. Kotun ta da yankewa Corporal Aliyu Yakubu hukuncin shekaru 5 ne a gidan yari, sannan kuma ta bayyana koransa daga aikin soja na yawa wannan yarinyan fyaɗe tun shekarar 2018, yayin da Captain Aminu Mai Ruwa, don da ake kira George Albuquerque, ya karanta in laifafukan da wannan sojin ya aikata kamar haka:
that the accused took the advantage of the deserted area at the early hour of the morning. He dragged and drew the girl inside a nearby uncompleted building. He used her hijab veil to cover her face when she was shouting, and he smashed her head on the wall, which caused her bleeding.
Ya ce a ran 1 ga watan Yulin 2018 ne dai Corporal Aliyu Yakubu ya kama wannan yarinya, inda ya amfani da wata dama na cewa babu kafa sosai a wajen da suka gamu da yarinyar, sannan ya jata cikin wani gida da ba a kammala ba, ya kuma rufe fuskanta da hijabinta tana ta ihu, sai ya buga kanta da jikin bango har ma kan ya fidda jini.
The girl was still crying when he carried pieces of blocks and hit her again on the head, and she was still struggling. Hence, he removed his belt and flogged her. He threatened that if she would not surrender, he would kill her.
Ya ce yarinyar ta ci gaba da kuka, sai ya dauki wasu fasassun bulo ya sake buga mata a kai, tana ta kokarin kwatan kanta, sai ya cire belt ya zana ta, har ma yana mata barazanar zai kashe ta idan bata amince masa ba.
It is the testimony of this witness that the accused now removed his trouser while she was still lying down on the bare ground.
Ya ce sojan da ake zargan ya cire wandonsa, ya yi amfani da yarinyar da ƙarfi a lokacin da ta faɗi ƙasa, wanda har ma ya ji mata ciwo a gabanta, ya kuma fice ya yi tafiyar shi ya bar ta a yashi. Lokacin yarinyar ta farfaɗo daga baya sai ta fito, sannan wani bayan Allah ya ganta a tagayyare, ya tambaye ta abin da ya faru, kuwa ta maimaita masa, sai ya kai ta gidansu. Daga bisani suka taso da mamarta suka zo wajen jami'an sojan Najeriya, inda suka koka game da abin da ya faru, wanda jami'an sojan kuma suka gudanar da bincike a kai, har ma suka gano mutumin da aikata haka. A cewar Captain Aminu Mai Ruwa da ake kira George Albuquerque na wannan kotun, wani hukuncin da ya tabbata ne da sa halayen harkokin sojan kasar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna. To a Najeriya har ila yau, 'yan sanda a jihar Katsina sun tabbatar da kama mutum 43 bayan wata zanga-zanga da ta auku a farkon makon nan, wacce hukumomin tsaro suka ce ta kai ga kone-konen wasu gine-ginen jami'an tsaro. Zanga-zangar dai ta samo asali ne bayan da wasu matasa suka fusata kan matsalar tsaro da ke addabar yankunan jihar ta Katsina, ga sani Shu'aibu manumfashi da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Kane na ne.
Kashi shaki. Wannan kuka yake sabili da an kashe masa kani. Sauran masu yin zanga-zangar sun yi mana bayanin cewa wata guda cir suka yi ana kai masa hari ba kakkautawa.
Yan sanda suka zo suna halibar da suka halibe shi.
To ni zan ce iyaka Allah ya isa Allah ya saka mai. Dan haka nan sun kwashe mu mudukiyoyi, sun hana mu zama gida kuma su zo su yi ta sanar da matayenmu. Kusan wata guda kenan kullun. Ko kwanan nan yaya na an dauki matar je aka fansu ta. Jiya da dare sun yi to ke can wajen katsan suka je ma suka yebo shanu suka wuce. Sabon garin Alhaji Yahuda.
Mun je area mu je mu.
Sun yi ba bidi rabi a cikin gari suna ta'addanci ba ma'aikatan da yake.
Abin da ke faruwa suke zanga-zanga sakamakon halin kunci na rayuwa da suke ciki an kwashe masa dukiya shekaran jiya misalin karfe 9 na safe sun zo binnan gurbin magarya sun harbe mutane sun kwashe masa shanu jiya karfe 9 na dare sun zo garin harbin kan mai uwa da wabi sun watsa mutane sun kwashe masa shanu sun dauke masa amarya da kayan da aka kawo idan ka zo area jibiya mutane bila adadin dauke da makamai amma ba sa fada da yan ta'adda fada suke da mu talakawa
yan ta'adda suna je masu jiya muna ikrarin kwana 39 ba ai kwashe hita ba zaka nan cikin garin da ba mu da gidin da baya cike da mutum saboda mu alhamdulillah gaskiya Allah yana tsare mu daga irin waɗannan abubuwan to mutanen nan sai suka shigo garin nan yau kaman da wasa ga cike duduna tun daga da dare abin da ya dangana hajjibe an rike gari
shin wannan abu da masu zanga-zanga suka yi yayi daidai
wannan mataki tsakani da Allah muna so gwamnati ta sa ido akai saboda wannan abun talaka ya dau mataki da kansa ne
Daratun tube shi kakakin rundunar yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya tabbatar da aukuwar lamarin
wasu matasa har ma da dattawa a cikin su sun fito suna zanga-zanga tuta da hankali sun tare hanya duk motar da ta zo su bugigila su faffasa ta kuma akwai wani dan karamin office na border drill a hadaka ne na sojoji da yan sanda da immigration da custom wanda aka kafa kuma suke kula da shige da fice ta harkar border sun je wannan office da ke daddara shi ma sun sa masa wuta kone shi urmus a ciki akwai yake foot seven guda biyu na su waɗannan yan border forces da kuma wata bindigar pistol da yake fito sabon guda daya su ma na yan sandan kan doki sun kona mota ta yan border patrol su take ajiye motar shi kansa officer mai kula da wannan outpost shi ma sun kona motar
to yanzu wani mataki ko da kuwa jeru
mai girma commissioner yan sanda ya tura mukaddashin sa DC operations shi ne ya jagoranci yan sanda a wurin sun dawo da doka da order kuma sun yi nasara inda suka kama mutum 43 waɗanda ake zargin su da sun aikata tashin hankali mutum daya a yi rasa ransa a cikin wannan zanga-zanga
Sani Shu'aibu Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya
to a gaida Sani Shu'aibu Malumfashi kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka
Sin ni yo chi, ma ta wanda na ya shafi sai ya ni koya, sanan da ku
kuma da yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambole hada mana kan matsalar garkuwa da mutane domin neman kudin fansa a Najeriya.
Satar mutane ko garkuwa da mutane don a biya kudin fansa wata sabga ce da ta samo asalinta a Najeriya a sashen kudu maso kudancin Najeriya. Sannu a hankali garkuwa da mutane ya mazaya zuwa sashen arewacin Najeriya. Idan mutum na sauraren rediyo da bibiyar kafafin yada labarai kullun safiyar Allah ta'ala zaka ji an sace ko an dauke ko kuma an kama wani ko wanci an yi garkuwa da su sai sun biya kudin fansa kafin su samu kansu. Wannan satar mutane dai yana jawowa yan uwan mutanen da anka sace ko waɗanda anka kama shiga cikin kunci, taraddadi, rudani, hasarar dimbin kuɗin biyan fansa. To ko me yan Najeriya za su ce a game da garkuwa da mutane ga wasu mazauna jihar Oyo?
Mani gurguwa, gumi local government. An satar mutane bai da kyau. Mu an doke mana mutum uku. An amso su naira miliyan uku da mashin uku haka manka bai gidanmu.
Maza ne ko mata?
Maza ne. Mutum uku na anka sako mutum guda anka ta gida anka dauko mutum biyu anka wasu mutum hudu kenan. Da haka duk kuma yan uwana ne.
Wace hanya ka bi wajen biyan kudin fansa?
Abinda manka hada mutane mai 50,000 mai 100,000 haka manka hada kudin fansa manka hamsa su har mai 20,000 har mai 10,000 mutane sun ba.
A wani wuri ne aka sace wadannan mutane?
A karamar hukuma mulkin Gyalenge zo a Gumi.
Maza nawa ne mata nawa?
Maza duka maza ne guda hudu. Guda Aliyu yake, guda Alhaji Lawali, guda Alhaji Haske, guda wani yaro ne karami shi a ban san sunan shi ba.
To yaya kun ka gane wadannan sun ka sace su?
To wadannan barana an je an bincike su an ka samu informants garin Tulmi yake an ka zo an ka bincika a hali a gaske kowa ta fara doka sai an ka tona asiriya tunu sai ya fara bayyanawa shi ya doki uwa shi sannan ya tafasa kwai an ka ce an ka mun su tambowal wasu shinkafi an ka ji an ka wasu an ka ji su mutum da ya
ci wannan informant uwa ce an ka fara sace wa
uwa ce an ka fara sace shi wannan informant
daga nan sai zama mai ba masu aikata lafi labari
ya ba su bayani duka da rubutaccika.
Ya kuka ji da aka doke yan uwanku?
To mu kan ba mu ji dadi ba saboda abubuwan da manka bai mu muna fatar Allah ya saka mu daga waɗannan mutanen da sun ka tuce mu.
Kwanaki nawa mutanen ku suka yi ga masata mutane?
Uku sun kai an doke su ran talata wa shagarin Narba ran juma'a da sai misalan kare ɗaya an ka amsu su.
To an dake su ko an ji musu roni?
A ba a dige su ban ciwo sun ce ko nuni ba a yi musu ko nuni su ba a yi balahi a lokacin ka san ana ba su ruwa su yar arala ana yi musu ruwa su yi sallah.
Abdul Latif Aladeni a kin na fa abun bai ci ne koro sai dai Allah ya horo.
Saboda me kace bai da kyau?
Saboda sheri ne in mutum wanda ya bida yaro ko washi ko bashi ne bai da ganin shi kwanan biyu ko kwanan uku to kaga to sai a kuma sallah to sai ya biya kudi to an bai da kudi to shi ne sai ko ja sai to sai a kai jigo menene to kaga sheri ne.
Tunana Alhaji Umaru nake ji mafuta to game da kinafi kan abu ne wanda yake ba aiki mai kyau bane ya kamata a ji tsoron Allah a bashi. An taba sace maka wani dan uwa ko wani masoyi ko makwabci? An taba sace mini aboki wanda mun ka tashi tun muna ƙanana muna tare kuma sai ɗayan biyu makwabcina ne ai an ka zo an kai garkuwa da shi kuma waɗanda suka yi garkuwa da shi akwai wanda an ka samu akwai jini ne ciki dan uwa ne kuma ikon Allah yasa Allah tona asirin su aka kama su amma kamun bana saboda waɗannan kuɗin da an ka sai da an ka ashi miliyan 4 amma wallahi ko kobo ba a gano ba amma kuma da zamba cikin aminci. Na biyu akwai wani bako na wanda ke kawo min shanu daga Gunu ya da Ibadan cin mai gida ne da kuɗi miliyan 2 kallan wannan abun bai wada tabbas sai suka ce sai ya bada miliyan 7 da kyar aka shirya sai dai biya miliyan 5 kaji miliyan 7 kenan don haka wannan a ji tsoron Allah kaga wannan gida sun kashe shi. Wannan sacin da aka yi na wancan makwabcinka da bakonka ya dade
to wannan da an kai yanzu magana gada ya kaje ko kwana 25 na kokore ba a yi ba amma wancan shi kuma yayi doguwar dadewa shekara 1 da yan watanni don haka don Allah a ji tsoron Allah a gyara zuciya don Allah a ba kasa ta zauna lafiya.
Sunana Umar Ja'i chairman kar akele Ibadan. To hakikanin gaskiya da sata da kinafin duk abubuwan nan da ake ba masu jo bane abubuwa da suke rata na mutane yadda take dan ma sun sa kowa tsoro ko suna tada hankalin mutane sosai yake da kima musamman kinafin don ba tashi a garin da ya wuce a ce an dauki dan uwanka an tayar shi baka san yadda za a yi da shi baka san iyaka ce rayuwar shi yadda halin sai ka shiga ba dukkan dan uwa da abokan arziki kowa ya shiga matsala ranar da an kace an dauki wani mutum to duk yan uwa da abokan arziki kowa na cikin mugun damuwa kuma wani ya karya su ma kansu sun shiga damuwa domin ba san halin da wannan mutum yake ba san inda za su nemo shi ba ka ga wannan babban matsala ce ko za a iya hadasa wa mutum wanda ma an mai kai zuciya shi ne sa ba wannan abin na iya kawo mai jinima na iya kama shi dan uwan shi kamin ya ga dan uwan nashi
ko ka san wani mutum ko wasu mutanen da aka taba yin garkuwa da su
haƙiƙanin gaskiya wannan an kai garkuwa da su ni ban ma ya kirge su a yadda muke samun labari daban-daban ana ba mu labari irin wanda ke dauka muna jin labari daban-daban ko da yaushe ana daukan mutane kuma daukan mutane a wannan Najeriya ma yanzu abin ya zama mana wani abu daban wanda shine komai damu mu a Najeriya
to ya batun biyan kuɗin fansa kafin a sako mutum ko mutane
to kuɗin fansa ana biya kuma so da yawa ana kawo mutum a ce sai an biya kuɗi amma ganin gaskiya ka san wasu ana ji musu kunnin ce da kasu kuskus wadi abin da sun ka biya wasu kuma na suna iya furucin ce wanda lalle ga abin da sun ka biya yan uwan suna iya fadi abin da sun ka biya kamar su karbi da uwan su suna biya su karbi da uwan su wasu kuma ba su saboda su ji tsoro kuma kada abin ya sake biyowa baya bisa ga abin da sun ka biya din nan kuma a tume su akai
da yawa ana sace mutane a nemi su biya kuɗin fansa kuma ba su da kuɗin nan na biyan kuɗin fansar ta yaya suke samu kuɗi har su kai ga biyan wannan kamu da aka yi musu
to kuɗi wanda aka kama an bai da kuɗi ba halin da bai shiga domin a kowane ji labarin har da jaki ne ya saida akan neman ya biya kuɗin fansa ka ko sai aka karshe an na ce mutum jakin da ke hawa ya zo ya itace ya zo ya saida an ka ce ya saida shi don a biya kuɗin fansa an kai gargara da gona da gida babu dabbobi ba abin da ba saida ba akan neman kuɗin fansa duk da wani wanka dauke shi ana ganin duhu shi ne ana ganin kamar akwai kuɗin to a wai gari kila bai mallaki ko da 10,000 ba ruhi asiri Allah ya maina ce na sha a ganin cikin ruhi asiri na dauke shi ana neman kuɗin na ko babu su
suna Dairu wakilin sarkin samarin kara akin yale Dairu kansila ake kira na to gaskiya masu garkuwa da mutane ina ganin aikin nan bai da kyau
saboda me
saboda mafi yawan mutanen da suke garkuwa da su idan suka dawo bayan kwana biyu sai ka ji an ce mutum ya mutu dan saboda sun je sun kai can cikin daji zuciyar ta buga ba ma karban kuɗin ba ai karban kuɗi yana dama idan kana da abun da bada wanda bai da abun bada ai ba akin nasin shi wanda yake da abun bada da ake kinnabin shine matsala
ka san wani mutum ko wasu mutane da aka yi garkuwa da su
gaskiya na san mutane zai kai mutum biyu irin akwai wani dacci da ana kin suru lagba na yake maniya an taba kinnabin shi kuma akwai wani wanda ake kira Lai Musa Mibu Allah mai cikawa shi ma na ibada aka yi kinnabin
to menene sakonka ga masu satan mutane
gaskiya sakon mu ubangiji Allah sa su tuba su bari dan wannan abun bai da kyau ba hanya bace ta musulmi hanya ce wanda kowa yana yin ta wai suna yin ta wanda suka batawa mutanen mu suna
sunana Muhammadu Bankano Lai ibada
me zaka ce game da satar mutane
gaskiya bai da kyau zalunci ne saboda ba su hake gaskiyar su ba kawai kai garkuwa da mutum ka daukai gaban za bai ma komai ba libana sai an biya kuɗi ba gaskiya bane
ka taba ganin wanda an kai garkuwa da shi
Allah yana ji dai amma ni Allah kai ban taba gani ga idanuna ba
da kaga wanda ya garkuwa da mutane ko kuma wanda yake garkuwa da mutane me zaka ce mai
addu'a zan yi mai Allah ya shiryar da shi ya mai da shi kan hanyar musulunci
sunana Umaru Bagire Ibadan abin na ga cewa bisa ga masu garkuwa da mutane duk wanda kaga yayi garkuwa da mutum dan uwa ne ba musulmin kirki bane don musulmin kirki bai zo ya dauki dan uwa ne shi garkuwa da shi dan a bashi kuɗi kuma sannan dokai ya kai shi mugun wuri ya aje dan yan wahala sai ina mutunci yake na ina girma yake nan ba mutunci ga wannan abu kuma duk mai haka nan bai gama lafiya kowaye shi bai gama lafiya musulmi wanda kai Allah ya taro shi in musulmin kirki na he bari
kuma in ba musulmin kirki na ba
to Allah ya taro shi he bari
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaida Hassan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga labaran wasanni
a takaice
labarin da muke samu a nan kasar Ghana ya nuna cewa shahararren dan wasan nan Asamu Jande ya gabatar da bukatar sabar kuɗi rabin dollar million daga Kumasi Asante Kotoko sa'an nan yayi mata wasa maganganun da ake ta yayatawa dangane da baby jet wato Asamu Jana na ƙara inganta a dalilin sai ko da aka samu tsakanin sa da club din of East United na Indian Super League tsohon dan wasan na Sunderland yayi wasanni guda 8 inda ya jefa kwallaye 4 of East United tuni ya
iso gida Ghana. Tsohon captain din Accra House of Oak Owusu Bempah a cikin wani sako na ta'aziyya ga iyalan yaran ɗan kankanana da sun ka mutu a hatsarin wani basa a ofisu. Dan wasan wadda daga wannan gari da hatsarin ya abku yake ya faɗa cewa yayi bakin ciki matuka gaya da samun labari na wannan hatsari da aka samu yana mai fatan za a dau matakai domin tabbatar da hakan din bai saki abkuwa ba. Hatsarin dai ya faru ne yayin da African Soccer Vision Academy ke kan hanyar ta komawa ofinsu daga Afranko bayan ta gama wani atisayin rajistan ɗan wasan inda hatsarin nan ya abu. Owusu Bempah cikin wata hira ya bayyana cewar shi ma ya taba samun irin wannan hatsari akan haka yake kira ga ainihin kuma kwallon kafar kasar Ghana da ta taimaka wa wasanni na ɗan ƙanƙananan yara da ake cewa course football. Wata club AC Monza Italian Serie B ta dauki dan wasan kasar Ghana Kevin Prince Boateng a wata yarjejeniyar shekara daya. Dan wasan mai shekaru 33 dai ya kula yarjejeniya da Monza ne daga club Serie A da ake cewa Fiorentina a cikin makonni da suka gabata ta rinka neman wadanda za su bukaci dan wasan na tsakiya. Boateng dai an dauke shi a matsayin wani karin rauni ne ga club din Fiorentina bayan dawowarsa daga rancin da aka bayar da shi ga club din Turkiya wadda ake cewa Besiktas, wadanda sun ka yadda su ci gaba ko kuma dai su dauke shi ya dawama a wannan club. Da haka muka iso karshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktara ba sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Wa gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma sai labarai a takeice.
India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau 10. Cibiyar binciken kwayoyin halittu da magunguna ta India da ake kira ICMR a takaice ta faɗa a jiya Talata cewa mutum ɗaya cikin 15 'yan sama da shekaru 10 na ɗauke da kwayoyin garkuwar cutar coronavirus bayan da suka kamu da ita a baya bisa ga gwaje-gwajen jini da aka yi wa mutane fiye da 29,000 a faɗin ƙasar tsakanin tsakiyar watan Agusta da tsakiyar watan nan na Satumba. Amurka ta sanya wa wasu kamfanoni 13 da mutane 6 takunkumi a kokarin da take yi na dakile hanyar samun kudaden gwamnatin Siriya ta shugaba Bashar al-Assad. Ma'aikatar Baitul Mana Amurka ta faɗa a yau Laraba cewa shugaban babban bankin Siriya na daga cikin waɗanda aka sanya wa takunkuman. Haka kuma shugaban hukumar leken asirin Siriya da kuma wani dan kasuwar kasar wanda ake zargi yana da alaka da gwamnatin Assad. Ma'aikatar ta kuma ce an sanya takunkumi kan duk wasu kaddarorin mutanen da kuma waɗannan kamfanonin da ke Amurka. Kuma ƙasar ta haramtawa Amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban ƙasa mai zafi a daren jiya Talata inda suka kwashi tsawon minti 90 kowannen su na kokarin nuna wa Amurkawa masu kada kuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci Amurka a shekaru 4 masu zuwa ba.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kawo mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.